الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية. اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونقول مع الله تبارك وتعالى لساك داو وادمو أتيغ بتفسير القرآن مي غرما كمي دعك سابا قباتر وانا مسلاتي وانا أيو مع الله ساك داو وادمو وانا جي منقوانا أتكين سورة الفرقان aya ta 58 wanda yau zamu tashi aya ta 59 kenan shine fadar Allah madaukin sarki allazi khalaqas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal 'arsh arrahman fas'al bihi khabira. Wanda ajiya ubangiji madaukin sarki yana ga ya maza Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ka dogara ga ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda yake rayayye wanda yake mai rayuwa ta har abada wanda baya mutuwa sannan ka ci gaba da yin tasbihi gare shi da godiya gare shi kuma ubangiji madaukin sarki watan ya isa ya zama watan masani da duk abin da bayi suke aikatawa na zunubai. To shine sai Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa allazi shi Allah din nan wanda zaka dogara gare shi shine wannan wanda yake khalaqas samawati shine wanda yake ya halicci samai guda bakwai wal arda sannan kuma shine wanda yake ya halicci kasai su ma guda bakwai wama bainahuma da abubuwan da tsakanin su sammai da kasai din fi sittati ayyamin duka ya halice su ne gaba ɗayan su a cikin kwana shida shine min ayyamin duniya ma'ana kwana shida irin na duniya amma saboda daidai gurgurdon kwanaki shida shine malamai suke cewa amma bai kaddare ha ana nufin gurgurdon watan kwana shida din li'annahu lam yakun thamma shamsun saboda ai a wancan lokacin sadda Allah madaukin sarki ya halice sammai da kasai din ai ga lokacin ba rana balle ko a gane cewa ai kwana kaza yanzu an kai ko tunda sannan isa duniyar ma ba a halice ta ba kaga balle a ce an yi rana cikin ta balle ma ko a ce gashi cikin kwana kaza to ma'ana cikin gurgurdon kwana shida ne Allah ya halice waɗannan a sama da ƙasa da ma duk abin da tsakanin su dan an ce sama da ƙasa kaga sammai guda bakwai ƙasai guda bakwai abin da tsakanin su kuma sauran halitta su mu kenan ko haka shine ubangiji mu dake sarki yake nufin cewa ya halicci waɗannan halitta gaba ɗaya a cikin waɗannan kwanaki guda shida sannan ubangiji madaukin sarki yayi wannan ne inda ya so walau sha'a da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya so la khalaqahunna fi lamhatin da Allah sai halicce su a cikin kyamtawa ido saboda ai inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun ne da haka in Allah ya so abu sai dai ya ci ya zama ne kawai ya zama to amma sai ubangiji madaukin sarki ya kwana guda shida a wajen halitta waɗannan sammai da kasai din da abubuwan da tsakanin su to shine malamai suke cewa amma abinda hikimar da Allah ya saya wannan saboda don ya koya muna mu bayan shi duk abin da zamu rika bi a hankali kada mutum ya rika yin watan sauri da gaugawa akan abu saboda me saboda yin wannan sauri da gaugawa din to zai iya kawo wata illa sai ya zama bai a abinda mutum ya niyya din sai ya zama bai samu kamar yanda su ba ya zo ma hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa at-ta'anni min ar-rahmani wal-'ajlatu min ash-shaytani yace shi bi a hankali in mutum zai yi abubuwan shi ya rika bi a hankali kada ya cika gaugawa mai yawa yace to daga Allah ne subhanahu wata'ala shi ko gaugawa daga shaytan ce to shine sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai dai cikin abubuwa guda shida ne kawai aka son ayi gaugawa na farko in kai bako kai gaugawa ka mai liyafa na abinci aiyawa to shine dan ana buƙatar yin gaugawa gare shi ai sauri a kawo mashi watan a kawo bako abinci sannan na biyu kuma shine ana son in arabin ka bashi ka gaugawa ka biya mana in ka samu abin biya din shi ma ba a so ka yi jinkiri kuma gashi ka samu abin da zaka biya wannan bashi din sannan sai na uku gaugawa aurar da in mutum na da daya mace ta isa aure ta balaga ma'ana ya to ya gaugatar da aurar da ita kai kawo wani jinkiri mai yawa shine na uku daga cikin abubuwan da ake bukatar a gaugawa gare su kada a ce sai an tsaya wani dogon bayani na hudu shine wanda ya san yana da wani laifi yana wani zunubi to ya gaugawa tuba da bari ne shine daga cikin abubuwan da ake bukatar yin gaugawa gare su sannan sai kuma na biyar shine kaman abun nan wanda yake mamaci wanda ya rasu to in dai mutun ya riga ya rasu ayi kokarin gaugawa wato aje ayi mishi jana'iza aje a rufe shi wannan su ne ake bukatar mutun yayi gaugawa a wajen watan su aka bukatar gaugawa gare su amma da zaran ba su ba to komai ne to ka rika bi a hankali eh don haka bi a hankali inda ga ubangiji ba dokin sarki ne wannan hadisi Imam Tirmidhi haka ya rubuta wannan hadisi din haka yazo a cikin Jami'u Saghir shi ma daga Anasun Malikin radiyallahu anhu cewa ta'ani min Allah wal ajatu min shaytan shi ma haka Imam al-Baihaqi a cikin Shu'ab al-Iman shi ma duka ya kawo shi to saboda haka sai ya zama nan ubangiji ko dauki sarki ya halicci sambai da kasai da abun da tsakanin cikin kwana shi da domin koya mana mu bi a hankali kan mu shiga gaugawa ga abubuwan wannan shine sannan kuma malamai suna cewa to ai ma in ka duba ba ma magana a ce Allah madaukin sarki wai zai yi abu har sai ya ce abun ya zama ba sannan ya zama din ba ai inda Allah ya ne abu kawai sai dai abu ya tabbata da Allah ya rufi yin abu sai dai kullun ya zama din saboda suna cewa to yanzu in ka duba yanzu ko kai ne in kana son ka kalli wani abu da iranunka ai ba sai ka ce idan ka kalla ba sannan za su kalla ku ko da ka so ka kalla da ya kalla zai zaka ko sai dai kaga sun gani din kullun haka shi ma kullun kai in kana son ka ji wata magana da shi ai ba sai ka ce mai saurare magana gaba ko sai dai ka ji ta dai kullun tana shiga kawai to balle Allah madaukin sarki da kanshi subhanahu wataala ai kaga ya wuce shi ma a ci in har zai fadi din amma aka ce wannan ya kawo cewa yana cewa ga abu ne kun fa yakun domin watan a kusantar da yanda mutum zai gane wanda zai fahimta to sannan sai Allah tabaraka wataala ya ce sumastawa alal arshi ubangiji madaukin sarki bayan halicci sammai da kasai da sauran duk halittun da a tsakanin su gaba daya sannan sai Allah tabaraka wataala ya daidaita akan al arshi malamai suna cewa istiwa'un yaliqu bihi kuma wato shine daidaitawa da tadace da shi ya ar-rahman Allah subhanahu wata'ala wanda yake da sifata ar-rahman din nan fas'al bihi khabira ka tambaye labarin shi ma'ana ka tambaye masanin shi ubangiji ya baka labarin wane ne Allah din malamai suna cewa to anan gure aka ce fas'al bihi khabira ka tambayi masani da shi Allah din ya baka labarin Allah to shine sai suna cewa to nan in ya zama ana magana ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ma'ana kenan ya tambaye Allah subhanahu wataala ya gaya mashi sifofin don kaga shi ne khabir din shi Allah din shi dan masanin kai shi wasu kuma sun ga ce to in ba manzo Allah din ne sallallahu alaihi wasallama ake magana da shi ba ana magana da sahabbai ne to kenan fas'al bihi khabira ka tambaye masanin Allah labarin Allah din da ya gaya maka sifofin shi ka san shi to kenan manzo Allah kenan ake nufi su sahabbai din su tambaye manzo Allah don duk duniya gaba daya ba wanda ya san Allah kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan sai na uku sai ya zama malami suke cewa to in kuma ana nufin watan ba sahabbai ne ake magana su ana magana da mu ne gaba daya to sai ya zama kenan ana ba da umarni ne mutun ya samu watan malami wanda yake masanin Allah idan ya ba da malami ya samu malami masanin Allah sai ya sanar da shi labarin Allah subhanahu wataala ma'ana sai ya gaya mashi sifofin Allah madaukin sarki domin ya san su wannan kuma sifofin Allah malamai sun riga sun yi bayani tuntuni cikin littafi ga sunan tun daga abilitation qawaidi ko tun daga nan ga sunan farko su ne farashin fi daga su za a karanta gaba daya a bangaren tauhidi kenan wanda zaka samu wadansu wadanda daga husan darajar malamai su kuma suna daina irin wadannan littafan ma suna walakanta su suna cewa ma a zuwa su a cikin a kone su ko kuma a ruhi su subhanallah to wannan kaga ubangiji madaukin sarki ya bada umarnin cewa to a tambayi labarin sanin Allah ma'ana ka san sifofin Allah da kuma abubuwan da sun ka koro gare shi da abubuwan da sun ka halatta gare shi to wannan shine ake magana kuma wannan ne mun sha an riga an san shi tun daga littafin qawaidi zuwa sauran littafai na fiqh da sauran littafai na tauhidi da anka rubuta musu kullum ma duk sun riga sun yi bayani din to wannan aya ubangiji wanda ke sarki ya nuna mana girman halittar sammai da yayi na kasai sannan ya ce mana sumastawa alal arshi sannan Allah madaukin sarki ya daidaita a bisa ga al'arshi to a daidai wannan ne ya sumastawa alal arshi din nan akwai maganganu masu yawa na malamai akai don haka amma kamin shiga ciki su ne wato su irin wannan ar-rahman al-arshi tawadin nan ko kuma cewa sumastawa alal arshi to dama cikin alqur'ani Allah ya tumaita irin wannan aya kusan wurare guda bakwai a cikin alqur'ani din ga su kaman jere misali yanda suka zo a cikin alqur'ani din wuraren guda bakwai na farko ayat da Allah madaukakin sarki yake cewa inna rabbakumul lahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin summastawa 'ala al-arshi yughshi al-laylan nahara yatlubuhu hafizan wash-shamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahu al-khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin a cikin suratul a'raf kenan a ayat 53 54 sannan sai aya ta biyu shine inda Allah madaukakin sarki yake cewa inna rabbakumul lahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin summastawa 'ala al-arshi yudabbirul amra wa ma min shafi'in illa min ba'di iznihi dhalikumul lahu rabbukum fa'buduhu a cikin suratul yunus a aya ta uku shi kuma a aya ta uri na uku kuma shine inda Allah madaukakin sarki yake cewa Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawunaha summastawa 'ala al-arshi wa sakhara ash-shamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma yudabbiru al-amra yufassilu al-ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun a cikin suratul ra'd a aya ta biyu shi kuma sannan sai wuri na hudu shine inda Allah madaukakin sarki yake cewa tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'ala al-ashtawa a cikin suratul daha kenan aya ta hudu zuwa ta biyar sai kuma a wuri na biyar shine inda Allah madaukakin sarki yake cewa allazi khalaqas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin summastawa 'ala al-arshi ar-rahmanu fas'al bihi khabira shine wannan aya da muka kawo gare cikin a cikin suratul ra'd aya 59 kenan sannan sai wuri na shida shine inda Allah madaukakin sarki yake cewa Allahu allazi khalaqas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin summastawa 'ala al-arshi ma lakum min dunillahi min waliyyin wala shafi'in a cikin suratul sajada a aya ta hudu shi kuma sannan sai wuri na bakwai na karshe inda Allah madaukakin sarki yake cewa huwal ladzi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin summastawa 'ala al-arshi ya'lamu ma yaluju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum ayna ma kuntum a cikin suratul hadid shi kuma aya ta hudu wadannan ganan sune ayu guda bakwai inda Allah ya ambaci wannan istiwa'i din a cikin alqur'ani din tunan da haka malamai suka yi maganganu akai menene abinda waɗannan ayoyi sakon da suke dauke da shi ya to anan sai aka samu matahiya guda biyu ta malamai matahiyan nan biyu da anka samu shine sai anka samu wasu daga cikin magabata suna yin watan tafwidi ma'anar tafwidi shine in sun ka ce ar-rahmanu 'ala al-arshi tawa ubangiji ya daidaita kan al-arshi to malakin ka tsaya wani bayani ka ce ai can yake bisa ga al-arshi kuma ga wanda yake zaune kaza sai sun ka ce a'a ba haka akai ba ya ka dai numinu biha wa nusaddiqu biha mun yi imani da ga ayat Allah ya ce ya bisa ga al-arshi kuma mun gaskata amma wala kaifa wala ma'ana ba ruwan da a'a Allah ya ritsin ko kuma yaya ma'ana take babu to saboda haka sai suna cewa qira'atuha tafsiruha kai tsaya da ka karanta wannan shi ya fassara sai kai ka karanta dai ko ce ba sai ka tsaya wani bayani ba to shine matahiya ta farko kenan matahiya ta biyu kuma shine masu yin ta'wili su kuma ma'ana shine za a tsaya su kuma sai a kalli ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa to wai shi lalabci me wace irin ma'anoni ya bayar da irin al-arshi din ko kuma istawa din ne wace irin ma'ana ke da ta al-alabce tunda shi al-qur'anin lalabci ne abinda addalin kuma suka yi wannan ta'wili din saboda an ka samu waɗanda suke mujassimai masu mai da Allah matsayin jiki su ce yana da hannuwa yana da ƙawahowa yana da huska yana da idanu yana da kwabri yana duk dai gaba ɗaya sai a zana kuma sannan yana can bisa gado al-arshi zanne wai har ya riga wani dan wuri dan kadan ya riga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka yi sallar miraji shi ya zauna bisa ga wuri to sai aka samu watan suna sifanta Allah din kai tsaye da sifa ana mai da shi kamar matsayin mutum ya zama kawai gogi kenan subhanahu wataala ubangiji ya yi karfin haka to ganin su kuma Allah ana sifanta shi da waɗannan sifofi irin na dan adam to sai su kuma suka ga a to tunda haka ne to bari a yi tawali domin a samu mafita kada mutum ya kuskura ya kamanta Allah da halitta don shi Allah laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir shi Allah babu wata halitta wacce ya kama da shi ga to shi yasa sai suna yin ta'wili daidai gwargwadon yanda ma'anonin lalabci suke bawa a cikin wannan saboda al-Qur'ani tunda Allah ya ce lalabci ne shi al-Qur'ani din ko cewa a Qur'ani Allah ya saukar da shi bi lisanin arabiyyin mubin tunda da lalabci ne Allah ya saukar da shi to bari a diba a gani me lalabci yake nufi da ar-rahman da kuma istawa din nan din don a bada wannan mafita din don gudun a kauce waɗancan masu sifanta Allah da sauran hadisa suna mai da shi matsayin kawai magunki subhanahu wataala to sannan sai matahiya ta uku shine matahiyar ɗan bid'a kenan ba da kuma wanda suke sune batattu sune mujassimai din masu sifanta Allah suna cewa ai dole a dauki abin bisa ga zahirin shi gwada duk yake haka nan dole a ce Allah yana bisa al'arshin kai tsaye har aka samu wani lokaci har sifanta suna ji don akwai wanda ya taɓa misaltawa din wai kamar yanda yake zaune yana tafsiri ne lokacin wai kamar yanda yake zaune bisa ga kujerar nan haka Allah zai ce bisa ga al'arshi subhanallah bangi tabaraka wa ta'ala fi karfin asifanta shi da halitta balle a yakato wannan ne ita ce matahiya ta embira wanda ta tata ta embira na gaskiya ko batattu wanda ba su bisa ga hanya ta daidaito su ne masu sifanta Allah da irin wannan sifofi din ta halitta subhanahu wataala to don haka anan don haka zamu duba sai mu ga menene abinda malami suke magana akai na farko dai Allah ce ar-rahmanu ala arshi tawa shi al-arshi misali dai kamar yanda al-khalil bin ahmad yake cewa to shi al-arshi din nan ne abu da ke nufi shine as-sarir gado ake nufi da al-arshi as-sarir gado don haka fa kullu sariru malikin yusamma arshan duk wani gado na sarauta na wani sarki to ana ce mashi watan gado ko kaga an ce ai wani shi bisa gado sarauta misali ko to kamar yanda Allah madaki yake cewa rafa'a abawahi ala al'arshi ko wahaduhu sujada a cikin annabi Yusuf alaihi salatu wasalam da ila ayyukum yati bi al'arshi hadin nan a cikin Bilqis kenan to wannan dai misali al'arshi da shine as-sarir ake nufi to da haka sai ya zama to nan yanzu menene abinda malamai sun ka fadi to akan wannan da haka zamu bi duk abinda malamai sun kai gurgudu amma yanda lokaci zai dauke mu na farko shine watan akwai malaman da suke yin tawili kamar da nayi bayani watan daga cikin tawilin da su malamai din suke yi watan akwai al-allamatu jamaluddin abul faraj abdurrahman ibn al-jawzi al-hanbali abul faraj ibn al-jawzi kenan al-littafi shi na daf'u shubahi at-tashbihi bi akuffi at-tanzihi abinda yake cewa to wa'lam ka sani anna al-istiwa'a fil lughati ala wujuhin shi wa kalmar istiwa'i dinna a cikin lugar larabci to tana da ma'anoni masu yawa in haka imam fakhruddin razi shi ma da ya din kawo manganu masu yawa game da cewa tana da ma'anoni masu yawa kusan so 10 tana da ma'ana 10 wani abu ita wannan istiwa'i dinnan ne kusan ina jin ko 17 ne kawo cewa tana da ma'ana ta kai 17 kalmar istiwa'i da larabci to shine yace na farko daga ciki tana da ma'ana al-i'tidalu ma'ana shine daidaita yake cewa qala ba'du bani tamimin sashin mutanen watan banu tamimin suna cewa fastawa zalimul ashirati wal mazlumu wai wanda ya zalunci wasu dangi da wanda ya zalunci da wanda anka zalunta to ita dala shine fastawa sai anka yi rubutu fastawa zalimul ashirati wal mazlumu ma'ana shine ita dala ma'ana sun yi daidai kaga an daidaita kenan daidaituwa misali ana fassara istiwa din da haka nan ne sai na biyu kuma al istiwa'u ana fassara shi da ma'ana tamamu shay'i abu ya cika full daidai yanda ya kamata misali to ana ce mashi istawa yake cewa a cikin alqur'ani kuma Allah madauki sarki yana faɗa cikin annabi Musa alaihi salatu wasalam yake cewa walam ma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma lokacin da annabi Musa walam ma balaga ashuddahu lokacin da ya kai karfin shi wastawa ya cika daidai a shekaru da ya kai kaga wastawa an kai kalmar istawa din shi amma ma'anar ta shine cika to kaga tana da ma'anar cika kenan sannan sai yace na uku shine al-istiwa'u tana da ma'ana kuma al-qasdu al-qasdu ila shay'i nuhin wani abu ka nuhin wani abu ana cewa istawa ubangiji wanda kike cewa sumastawa ila sama'i fasawwahunna sab'a samawati ko sumastawa ila sama'i sannan ubangiji sai ya nufi zuwa halittar sama sai ya nufi halittar sama shine sumastawa nan ma'anar shi shine sai ya nufa nuhi kaga istawa yana zuwa da ma'anar nuhi sannan sai al-istiwa'u shi ma yana zuwa da ma'ana al-istila'u ala shay'i ya zama ka samu rinjaye akan abu ka mamaye abun ka samu rinjaye akan shi ana ce mashi istawa shi ba sai ke bada misali da watan waƙoƙi na Larabawa da suke yi din dama ko sai ana fassara al-Qur'ani wani lokaci in wata kalmar ta shige to ana amfani da wata waƙa ta Larabawa saboda cikin waƙoƙi suke amfani da kalmomi masu duk wata kalmar da amma yayi da menene suna amfani da su a cikin to ta ciki ana amfani da shi don a gane ma'anar watan wata kalma a cikin alqur'ani ne to shine sai suke cewa watan mawaki yana cewa qadistawa bishrun ala al-iraqi min ghairi sayfin wa min bihraqi wai bishru ya daidaita qadistawa bishrun ala al-iraqi kaga an ga ce daidaita in hawa ake nufi misali abinda ake nufi wai qadistawa bishru ya samu rinjaye ala al-iraqi ga kasar iraqi ma'ana ya mamaye kasar iraqi ya rinjaye akanta to ana in ka zo misali can ana nufin can bisan garin iraki zaka isko shi balle ko kaga ba bisan can kasa aka nemi ko ba ana nufin wai ma'ana ana nufin yarin jari kuma sai an kai qadistawa bishrun wato ya mamaye yarin jaya akan wato iraki min garin safin ba tare da yasa ta koyi ma'ana ba sai da ya zubar da jini yaki ba wannan mai haƙin ba tare da an zubar da jini ba, kuma amma gashi ya mamaye ya samu watan rinjaya ga isa ƙasar Iraki din. To duk da yake su irin waɗannan ne ya watan su masu irin wannan sifa, wannan sifanta Allah da jiki din, ai aka kawo kamar irin wannan baitin misali na cewa to gashi alalabci yana daukar ma'anar istiwa da amma na mamaya na rinjaya ga abu, sai suna cewa to ai ya za a yi a dauko ai wanga baitin na akhatsal ne shi ko akhatsal daga cikin wata mawaka ne na lokacin bayan jahiliya, saboda haka ai ba nasari ne shi ba ma musulmi bane, ya za a ku zo kuna gina aqida ku bisa ga magana wanda abba nasari haka suke cewa. To amma kaga abun lura ne ai ba magana ta shi an ka hujja da ita ba, a'a kalmar istiwa din ake bukata ne cikin misali, lalauci sun santa, lalaba ma'ana sun santa, kuma sun san kalmar ma'ana da agarita ma'ana ce da maka su koyi a gane, kuma wannan ma ba laifi bane. Abun da addalili in mutum ya ce haka nan sai mu ce eh abun da addalili shine watan saboda magana sayyidina Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu wanda manzo Allah sallama ya mashi addu'a Allahumma faqihhu fid dini wa 'allimhu ta'wila, Allah ka sanar da shi fassarar Qur'ani kuma ka sanar da shi addini. To shi Ibn Abbas radiyallahu anhu shine yake cewa haka Imam al-Baihaqi ya rawaito a cikin littafin shi na al-asma'u was sifat, yake cewa Ibn Abbas ya ce idza khafi 'alaykum shay'un, in wani abu ya bace gare ku ba ku gane shi ba cikin alqur'ani, min alqur'ani na alqur'ani, to fatba'uhu min ash-shi'ri, to ku bi waƙoƙin lalaba sai ku gano abin da yake nufi din. Kaga ba za a ba magana Ibn Abbas ba mu bi magana wani wanda yake yana so ya kawo wani rikici ciki ba. To Ibn Abbas ya ce ana yi, kuma in zaka bi duk wato da tafai na malaman tafsiri Ibn Kathir ne Qutubi da zaman duk da tafai da tafsiri zaka ga suna fassara watan waɗansu kalmomi da suna ɗauko wasu waƙoƙi na lalaba din sai don a gane ma'ana abin da yake nufi da shi din. Saboda haka ka ganin shi Ibn Abbas radiyallahu anhu ya tabbatar cewa za a iya amfani da watan kalmar ta istiwa a amfani da maganganun waƙoƙi na lalaba domin a gane wata ma'ana ta alqur'ani din. Sannan sai magana ta gaba ma'ana ta biyar wadda shi kalmar istiwa tana amfani da ita, akwai al-istiwa wa ma'anar shi kuma al-istiqraru, wai ma'ana tabbata bisa ga abu kamar ka hawo bisa ga abu ka zanna bisa ga shi daidai, tana bada wannan ma'ana. Amma kuma kaga shi ko Allah subhanahu wataala wagga ma'ana ta koru ba za a sifanta Allah da haka nan ba, don haka in zaka hawo wata kujera ka zauna ko ka hawo wani garo kuma ana cewa istawa shi ma wurin. To inda za ka ganewa kuma shine kamar inda Allah madaukakin sarki yake cewa wastawat ala al-judi ko wastawat ala al-judi, wato akan jirgin na annabi Nuhu cewa ya daidaita ala bisa ga dutsen na judi, kaga ma'ana ya sauka bisa ga shi ne dangal gaka ko. To kaga istawa din ta zo alqur'ani da wannan ma'ana din. Sannan sai kuma wani wurin da Allah yake cewa waja'ala lakum min al-fulki wal an'ami ma tarkabuna litastawu ala zuhurihi, Allah ya dauke saki shine wanda yake ya sanya muku watan jiragen ruwa da dabbobi na ni'ima wadanda aka hawa kenan, shine ma tarkabuna abin da kuke hawa litastawu ala zuhur, dan ku daidaita bisa ga bayan su ma'ana ku zauna kenan daga da farko. To kaga amma wannan sifa ce ta halitta ta koru ga Allah subhanahu wataala, ba a sifanta Allah da wannan ne. To sannan sai magana ta shida watan akwai Jabir ibn Zaid yace an tambaye sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu an qawlihi ta'ala ar-rahmanu 'alal 'ashi sawa, wannan sayyidina Abdullah ibn Abbas wanda manzo Allah ya ma addu'a Allah ya sanar da shi fasal Qur'ani din, to shine aka tambaya to wai menene ma'anar ar-rahmanu 'alal 'ashi sawa din nan, sai yace ma'ana abinda kake nufi irtafa zikruhu wa sana'uhu, ai abinda kake ambaton Allah da yabon shi shine daukaka, ba ana nufin Allah yana bisa bane. To shine itafa zikruhu wa sana'uhu, ambaton shi ne da daukaka da yabon shi ya daukaka ala khaliqihi bisa ga halitta shi la ala ma qalahu al-munaddiduna anna lahu ashbahan wa andadan ta'ala lahu an zalika, yace baka ba kamar yanda munaddide suke fada ba cewa Allah yana da sifofi, yana da kama, yana da wanda sun kai kama da shi ya ko kuma yana kiwo shi ba, yace to ubangiji ya daukaka daga barin haka, inji sai Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu haka yazo a cikin Jami'u Sahihi na Imam Ar-Rabi'u bin Habib al-Uzdi al-Basri, wannan shi ya kawo wannan magana ta cewa Ibn Abbas radiyallahu anhu yayi haka. Amma su masu cewa ai Allah bisa al-arshi yake daidai dan galgal, wani lokaci suna dauko ta magana su ce wai inji Abdullahi bin Abbas, sai suna cewa ya fassara istawa bi istaqarra, wai ya ce istawa din istaqarra ake nufi da shi ya. To wannan al-Imam al-Baihaqi malamin hadisi nan ne da an ka sani dai a cikin littafin nashi mai suna al-asma'u was sifat, ya kawo wannan ruwaya sai ya ce wannan ruwaya kwata kwata bata inganta ba, duk ya roshi ta yace ai wannan ne daga cikin ruwaya Abu Salihin ce da Muhammad ibn Marwan al-Kalbi, yace kuma su waɗannan mutanen ga guda biyu ce kulluhum matruku inda halal ilmi bil hadisi, wurin malaman hadisi gaba ɗaya ba su aiki da magana waɗanda ɗin duk abin da suka rubuta ba su amfani da shi ya la yahtajuna bi shay'in min riwayatihim ba su yin hujja da wani abu daga cikin riwayarsu ko kadan likasratil manakiri fiha saboda ana yawan samun munkarin riwayoyi daga cikin su wa zuhulul kadhibi minhum da kuma bayyana suna ana samun riwayato na ƙarya daga gare su don haka shi yasa malaman hadisi ba su amfani da ita amma su kuma kaga wayannan ne kuma da su aka kawo ana kawo hujja kuma ruwaya su ce sun ka ce ibn abbas ya fassara da istiqarra ruwaya waɗanda suke suna rawaito munkaran ruwayoyi da kuma hada ƙarya suna gama da ita ciki amma kuma ita ake gama da ita kuma sai a ce ita ce hujja ai Allah bisa yake subhanallah sannan akwai al-hafiz ibn hajar al-asqalani dai wannan ne yayin da ka sani malamin hadisi din mai shaidan sahih bukhari mai fatuhul bari din nan to shi ya ibn hajar al-asqalani yake cewa watan ibnu daqiqil idi ya ce ibnu daqiqil idi watan su masu cewa ai Allah bisa yake sun san wane ne ibnu daqiqil idi din ya faɗa cewa na qulu fi sifatil mushkilati yace to muna faɗa a cikin waɗannan sifofin masu rikitarwa din muna cewa innaha haqqun wa sidqun lalle gaskiya ce wannan magana amma alal ma'ana allazi aradahu Allah bisa ga ma'anar da Allah yake nufi ba har da mu mun ga sani ba bisa ga abin da shi Allah yake nufi din don haka sai ya ce wa man ta'awwalaha duk wanda ya tawilin irin waɗannan ma'anonin to nazarna zamu diba mu gani fa in kana ta'awiluhu qariban ala muqtala lisanil arab in abinda ya tawili din in yana kusa da watan irin wata abinda lalaba suke nufi irin ma'anonin da lalaba suke nufi da irin wannan ma'anar to yace lam nunkir alai ba mu mai musu ba mu mai musu gare shi wa in kana ba'ida in kuma ya zama nesa ne ma'ana ba ta yi kama da ma'anar ta lalaba ba to tawaqqafna anhu za mu lakata ba za mu yi aiki da wannan magana ba wala ja'ana ila tasdiqi sai mu dawo mu gazgata kurum ma'at tanzihi amma mu tsallake Allah ba mu sha kuma gawa da yake gawa da istiwai da yake din to nan dai kaga imin da daqiqil aidi ya ce ba su yin musu ya an kai tawili da irin abin da laraba suke nufi da irin kalmar to wannan kuma alhamdulillah kaga abin da mun ka faɗi yanzu duk abin da laraba wanda suke amfani da shi din to wannan kenan sannan haka shi wannan al-hafiz ibn hajar al-asqalani shi ya kawo wannan magana a cikin fatul bari din sannan har yanzu al-hafiz ibn jarir al-tabari shi kuma malamin tafsiri dai ana cewa shekhul mufassirina shi ya shehu masu tafsiri gaba daya abin da yake cewa daidai inda Allah yake cewa sun mastawa ila sama'i sai ya ce to tawilul istiwa'i bi uluwil mulki was sultani huwa ta'wilun maqbulun yace fassara watan istawa da daukakan mulki wa ana nufin Allah mulki Allah ya daukaka da ikon shi yace to huwa ta'wilun maqbulun yace wanga ta'wili ne karbabbe kuma an shi shi inji shehu masu tafsiri inji shehu ibnu jarir at-tabari kenan sannan don saboda haka shi nan abinda ake nufi ka gani da fassara ta'wili watan arhamar al-istiwa din nan daukaka din nan ne fassara shi da ta'wili amma da uluwi amma watan ana fassara ka san akwai uluwi na hissan akwai na ma'anan to don haka shi na hissan misali ba shi yake nufi nan na ma'ana ake nufi kamar irin wanda ka san misali sai ka ji an ce ai ka aiwa ne ya samu daukaka wai can bisa ne aka nufi kaskoshi ba bisa aka nufi kaskoshi ba ko wai ya samu yana da daraja da matsayi babba shi ne ma'ana ya daukaka din ko ko kaji an ce ka aiwa ne watan ya daukaka kara wai bisa ne dauki kara kai ta wani wuri misali ba bisa aka nuna ka hange ta ba ko wai ya kai da ita can inda daraja take babba mai girma to wannan dai misali shine ake magana istiwa din wannan uluwi din to shine kuma irin wannan ma yazo da yawa cikin alkurani ai misali inda zaka je ubangiji mu dauki zikiri yana cewa qad aflaha al-yawma man ista'ala ko wai duk wanda ya samu daukaka ya samu babbar ba qad aflaha al-yawma man ista'ala da kalmar uluwi din ne ai amma ai ba ana nuna ga mutum sama misali da inda Allah yake cewa wa inna fir'auna la'alin fil ardi kai ai fir'auna watan akwai to in kace la'alin sai kace wai madaukaki ne bisa kasa misali to can bisa ne zaka ganshi balle wai ana nufin mai arawa mai hwadi ne da babakere ka gani shine la'alin din ma'ana mai to da irin su wala ala ba'dhum ala ba'd inna ne da irin wa antum al'alawna din nan ko da innaka antal ala da sauran da wadannan ayoyi masu kama da su wadin to ka gani nan uluwi ne amma na ma'anan ba da hissan ba da haka gaba ne sai ake nufi ba cewa ubangiji wadaki zarki ya dauka yana can bisa ba shine ba sannan har yanzu ka ga nan mun ji misali lalle malamai suna fassarawa din kenan gashi kuma wannan ne duk an ji shi daga magabata to sannan sai sashin har yanzu wani daga cikin tafwidin da su malamai suke yi shine kamar yanda aka ruwaita wanda Abdullahi ibn Wahab yace watan wata dana mun kasance muna wurin sayyidina watan inda Imam Malik ibn Anas radiyallahu anhu yace muna nan sai ga wani mutum ya shigo ko da yazo sai ce ya Abu Abdullah Ar-Rahmanu ala al-'arshi tawa kai fastawa sai ce ya Abu Abdullah ka san shi abun nan Imam Malik ana cewa Abu Abdullah sai ki tambaye shi wai Allah ya ce Ar-Rahmanu ala al-'arshi tawa to wai kai fastawa wai yaya Allah ya dace din nan Imam Maliku fadalaka Malikun sai Imam Maliku ya dukar da kanshi aka ce ya shiga cikin wata gigiza su ma tsoro ya kama shi haka wannan magana ta yi lawidi a ce wai ya Allah ya ci bisa galanci to lokacin sannan sai ya dago kansa yake cewa Ar-Rahmanu 'ala 'arshi tawa kama wa safa nafsuhu yanda Allah ya ce Ar-Rahmanu to kamar yanda sifanta kanshi wala yuqalu lahu kayfa ba a ce waya ya Allah jideta wa kayfa anhu marfu'un kace ya Allah ya daidaita yace to wannan ya koru ga Allah bashi yace wa anta rajulu su'in yace kai mugun mutum ne kai ya sahibu bid'a kuma dan bid'a ne kai ya fa akhrijuhu yace ku hitan mana shi ku koran mana shi da cikin shata daka fa akhrija an ga hitan da shi can shi kenan take wannan kaga Imam Malik shi an ga tambaya akan haka cewa watan me yasa kake mana an ka tambaye shi cewa menene abin da ake nufi din to amma sai gashi yazo yana cewa don haka watan a ce Allah ya dace yace to bid'a ce dan bid'a kaga ɗan bid'a kenan sune ka tsayawa cewa ga wanda Allah ya ji take ne inji Imam Malik bin Anas radiyallahu anhu sannan har yanzu an tambayi watan Yahya ibn Mu'adh ar-Razi sai aka ce mashi hadinna anallahi ta'ala ka ba mu labari waya Allah madauki sarki yake ka ba mu labari game da shi anan Allah madauki sarki sai ya ce to shi dai Allah madauki sarki ilahun wahidun yace Allah ne guda shi kadai makadaici ne sai an ka ce mashi to waya kaifa waya Allah yake to subhan sai ya ce to ilahun qadirun yace Allah ne mai iko ka gani an tabbashi ya yake sai ce ilahun qadirun to sai an ka saki ce mai to wai aina huwa to wai ina inda Allah din yake sai ce bilmil sadi inna labbaka labilmil sadi koko to shi da haka sai ce bilmil sadi ubangiji yake to sai aka ce mashi to amma sai an ka ce ba shi muka tambaye ka lam as'alka an hadha ba shi an ka tambaye ka ba ina ne ina inda yake sai ce ma kana gairu hadha fa ko sifatul makhluqi duk abinda ba gana ba sifa wata halitta ce wanda ba sifa Allah bace duk wata sifa wanda ba ga da kaje na hada baka to sifa wannan halitta ce ba ta bata Allah bace yace fa amma sifatuhu ta'ala fallazi akhbartu anhu abinda sifa Allah to wanga da kaje na hada baka din eh cewa shi ilahun wahidun ilahun qadirun sannan shi kuma shi inda yake bil mirsadi magana ta kare sannan har yanzu akwai wanda ake ce majarul lahi zamahshari suka hadu da Abu Hamid hujjatul islami kenan ana ce mishi hujjatul islami Abu Hamid al-Ghazali watan sai suka hadu a halabi wajen aikin sai yazo shi zamahshari da yake tambayi Imam al-Ghazali cewa wai da Allah ya ce dinnan istiwa dinnan shin wai a yana son kaman bayani dalla in gane abin da kun da istiwa dinnan ne to shine sai shi Imam al-Ghazali sai ya ce kai subhanallah nan take sai hada wasu da su cinan gurin take ku ke karanta musu wa sai ka ce mai ai anta la ta'rifu iyyaka wala tadari man anta wala kaifal wasulu aina minka ruhu fi jawhariha hal taraha fatara kaifa tazulu wa kadhal anfasu hal tahsiruha la wala tadri mata anka tazulu aina minka al-aql wal fahm idha galaba an-nawm fa qul li ya jahulu in akalta al-khubz la ta'rifuhu kaifa yajri minka am kaifa tabulu fa idha kanat tawayaka allati bayna tawayaka allati bayna jambayka kadha fi hadha lulu kaifa tadri man 'ala al-ashis tawa la taqul kaifa tawa kaifa nuzulu yace fa hawala aina yace fa hawala aina wala kaifa lahu wa huwa rabbul kayf wal kayf yahulu wa huwa fawqa fawqa la fawqa lahu wa huwa fi kulli nawahi la yazulu jalla zatan wa sifatan wa sama wa ta'ala qadruhu amma taqulu dan take sai gashi Imam al-Ghazali yake cewa yace a to kai ka zo kana tambaye ya Allah da yace bisa ga rashin to ai ko kai baka san kanka da kanka ba ma balle ka san Allah ai kai kanka baka san ya kake anta la ta'rifu iyyaka ai baka ma san kanka ba balle ma haka ce wai ka san ya Allah yake ba sai yake ce mai amma bari in tambaye ka yanzu aina minkar ruhu fi jawhariha rayuwarka a ina take cikin jikinka ranka na jikinka daidai ina yake cikin jikinka ai kaga ba wanda sai gane ga inda da yake ko can mun karanta tafsirin ba yas'alunka an ruhi qul ar-ruhu min amri rabbi wama utitu min al-ilmi illa qalila kaga Allah ya ce a wannan lamarin ina la ba wanda sai duk likitan duniyar nan bai sai ya ce maka ga daidai inda da yake ba la Allah cikin kai ne yake ko cikin gaba ne ko ina ne ba wanda ya sani to sai ya ce to nan kanka ba baka san shi ba ina kai ina sanin Allah ya daidaita ga rashi ina kai ina sanin Allah shine yake cewa hal talaha to wai kana ganin ran naka kana ganin ta fatara kai fata julu kana ganin ya ran naka yake zagayawa cikin jikinka balle kana gani balle sai ya ce to bari wa kazal anfasu hal tasiruha haka nan shedan da kake cikin jikinka shedawa da haka ka san ko nawa kake kullun baka sani ba to shine hal tasiruha la wala tadri mata anka tazulu kuma baka ma san ko yaushe zaka mutuwa ba baka san ko nawa kake gani ba shedaka baka san ko shedano zaka yi zaman ka na duniya baka san kuma radda zaka mutuwa ba kuma kazo kana tambaye Allah kanka ma baka san shi balle ka san Allah subhanahu wataala yace aina minkal aqal wal fahmu idza galaban nawmu fa qul li ya jahil yace ya kai jahili abinda nake so ka gaya mani ina hankalinka yake tahiya da fahimta ka lokacin da kai kwana duk ila suke su kuma ai mutun da hankali ko yana da fahimta yace ina suka tato in kwana dauki ka baka sani ba kenan ko kaga mutun bai sai ina hankalin yake tafi ko bai san duk wata ganewa da wani fahimta da yake ba bai sai take tafi kwana ba yace to kai da baka san kankan ba hakan gaba kuma ka zo kana tambaya Allah ya daidaita sannan sai yace kuma banda wannan in akalta al-khubza la ta'rifuhu in ka ci waina ko wani abinci ai baka san yaya abin da yake kai fa jiri minka ka san wanda yake gudana cikin jikin naka am kai tafi tabur ko ka san wanda aka yi abin ya shiga cikin jikinka misali a sarrafa shi a mai da wani ya zama watan kashi wanda zai fita a mai da wani ya zama naman jikinka ka san da wanda aka yi wanda ma'aikata cikin jikinka kuma cikinka kaga wanda ma'aikata cikin jikin mutane ko yace to ka san da wanda aka yi su wallahi yace ka san wanda aka kuma hitsari ba wani su ma suna hadu cikin jikin ma ka zo kai su duk ka san wanda aka yi wannan ballai duk baka san wanda aka tace wadan gaban duk ana yin su ba kuma haka zo kana tambaya Allah zai tuka alshi yace to yanzu in ya zama jikinka ne wanda yake gashi nan ne baka sani ba ya kai batacce to kai fa taji man alshi tawa ya zaka ka san ya Allah da tafi ga alshi kai da baka san wannan jikin naka ba ma la ta kul kai fa sai ka kara cewa Allah zai tafi din nan ka ji wata magana ku magana mai tsauri la ta kul kai fa sai ka kara cewa ya Allah da zai tafi ga alshi din nan kai fa nuzulu ka kara cewa kuma Allah yake sauka ga alshi yace shi Allah fa huwa la aina wala kaifa lahu Allah bai da aina bai da kaifa wa huwa rabbul kaifa shi ya ubangijin kaifa din da kanta ai wal kaifa yahulu a ce Allah ya yake yace to ya kuru ga Allah subhanahu wataala yace wa huwa fawqa fawqa shi Allah yana saman sama ne gaba daya mai wala fawqahu ba ida sama shi ubangiji tabaraka wataala wa huwa fi kulli nawahi la yazulu kuma sannan bai gushi ba kowane wuri akwai shi subhanahu wataala yace bari in ga baka jalla zatan wa sifatan wa sama ubangiji tabaraka wataala ya daukaka ya girma a zatin shi da sifofin sa wata ala qadruhu amma taqulu daraja ubangiji ta daukaka hege abin da kake fadi don haka daga yau ga ka kala cewa Allah zai bisa galashi wannan zama shi ne malami ne sosai fa shi ma yana tafsiri al-kashaf yana da tafsiri shi ma don haka ga amma duk da haka sai gashi yana tambaya ya abun yake amma ga Imam al-Ghazali yanda yake ga mashi wannan amsa amma yanzu kai kuma ka zo kana cewa ai ga yanda Allah zai bisa galashi subhanallah wannan magana wannan in bid'a ne kai wannan aiki sannan a babban abunda kaga tana ne mun ka gano cinin watan kenan ashe da ta'wili watan kaga shi ta'wilin an samu shi daga magabata suna yi da tafawidi kuma duk an samu shi daga magabata da suna yi din mun ji da can baya ga shi da Imam Tabari ga abin da ya fassara din su Ibn Abbas radiyallahu anhu suna daga cikin watan wanda ake ce masalaf wasu sai suka ji suna cewa ai abinda abin yake shine wai salaf su ne suka yin tafawidi ba su yin ta'wili khalaf ne suka yin ta'wili wai ma'ana da bakin shekara 500 da wucewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai su ne suka yin ta'wili da bakin shekara 500 abinda ya koma can kasa wai ba su yin ta'wili sai su yi tafawidi kuro to amma dai magana mafi inganci wato shine tun daga salaf din an samu cewa su ma sun yi ta'wili din gashi a yanzu mun ji misali Ibn Jarir da bari misali kaga ya kawo ga su kaga an ji Ibn Abbas ai cikin sahabbai Ibn Abbas yake gaba dai sai aka salafu kenan ga ko to kaga shi ya yi ta'wili din to wannan kenan sannan babban abun da ita wannan aya din dama ar-rahman al-sawa babban abun da an mawdu'in ta wannan take ta karantawa karantawa ta kai shine duka shine babban abun in ka kula zaka ga duk ayoyin da muka karanto su bakwai din magana da suke yi zaka ji su ne suna magana akan cewa watan Allah madaukin sarki tana gwadin kudura ne na iko da iko na Allah subhanahu wataala ba suna gwadin cewa Allah yana tabbatacce ne bisa ba saboda in ka kula kowace zaka ga an yi magana Allah shine ya halicci sammai da kasai shi ne ya halicci duk abin da a cikin su da tsakanin su shi ne ya halicci rana da wata da taurari kuma shine ka jijiyo al'amura baki dai a cikin halitta duka kaga duk abu ne masu nuna kudurar ta Allah subhanahu wataala don babban sakon da suke isarwa shine ka san Allah shine mai iko mai cikakken iko bisa ga dukkan komai ba wai suna karantawa wai Allah yana san bisa ba amma sai kaga su masu dauko wadannan abun sai masu kawo da hankalin mutane sai a bar magana ma abun da suke karantawa na nuni na dalailu qudratillahi din sai kaga an kuma an dauko wani abu wai kawai shi istiwa shi kadai suke magana kai wannan ba shi bane to abun da nake so mu dan kara bayani don a kara gane karatun dalla shine su masu cewa ai Allah can bisa yake dangalgal shi kenan to akwai abun da suke kawo akwai ayoyin da suke amfani da su ba ciki da hadisi su suna kawo suna cewa su hujjar su to zama dan karanta kadan daga cikin su misali sai ajiya daga ciki suna cewa kamar ayat da Allah madaukin sarki yake cewa a amintum man fis sama'i an yakhsifa bikum al arda fa idha hiya tamuru da kuma ina am amintum man fis sama'i an yursila alaykum hasiban kaga a cikin suratul mulk kenan ko to wannan sai suna cewa ai Allah ce ko kuma amince wanda a cikin sama shine an man fis sama'i wai wanda a sama wai Allah kenan subhanahu wataala to anan cewa man fis sama'i din nan zaka ga malamai suna cewa man fi sama'i nan ma'ana man fi sama'i sultanuhu wa qudratuhu ake nufi wai wanda ikon shi da kudurar shi suna a cikin sama shine ma'anar abin da ake nufi da amintu man fi sama ba ana nufin wai Allah wanda yake can sama zanne ba ba shi yake nufi ba wannan in ka duba ko cikin su Jalaluddin Suyuti a cikin Jalalaini su ma ka son ka fassara shi sama da shekara 500 ku sannan akwai aya ta biyu wanda suke kan hujja kamar irin ilayhi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salih yarfa'uhu dinna wannan shi ma suna fassara ta da cewa ai ilayhi ma'ana wai zuwa ga Allah aka nufi kalmomi kyawawa suke hawa da wato dada dan kalmomi da kuma ayyuka na kware wai zuwa ga Allah ne ilayhi zuwa ga Allah suke zuwa da irin su ta'arijul mala'ikatu war ruhu ilayhi wai mala'iku suna hawa har da mala'ika jibril war ilayhi wai zuwa ga shi Allah aka nufi wajen sama da irin wa'iz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya a cikin sura Ali Imran Allah ya ce ba nan Musa zan wata inni mutawaffika watan zan dauki rayuwarka wasu kuma suna cewa ma'ana zan dauke ba mutuwa ke nufi tunda dai kamin Annabi Isa din kaga ya rasu ne aka dauke shi zuwa sama din to wa rafi'uka ilayya wasu suna cewa wai Allah ya ce zan dauke ka zuwa gare ni wai zuwa sama kenan to amma ai kaga ni ne misali da aka ce ilayya din nan ne ai kaga ai zuwa sama ta uku ake nufi ko tunda ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi Isra'i da Mi'raji wanda Imam Bukhari da Muslim sun ruwaita abinda manzo Allah ya ce a sama ta uku ya ga Annabi Isa to sama ta uku Allah yake subhanahu wataala ya ga ce ilayya ai zuwa ga Allah ake nufi din kaga ba haka bane to saboda haka nan ne sai ya zama watan ilayhi sallallahu alaihi wasallam duk haka suke kawo wadannan ai suna cewa saboda haka ai duk zuwa ga Allah to dukan su gaba ɗayan su wannan ne malamai suna fassara cewa ba shi bane kaga nan dai na watan mun karanta a kwanan baya wannan ilayhi sallallahu alaihi wasallam wal amal salih din nan ne mun karanta maganar da al-Imam Abu Hayyan yayi akan cewa abinda ake nufi da shiya ba ana nufin misali wai Allah madaukin sarki ai watan zuwa gare shi ne waɗannan watan duk ayyuka suke zuwa san ba kamar yadda muka riga muka karanta shi ran nan kamar ba sai mun maimaita shi ba sosai ba saboda haka kaga ya magana cewa ba ana nufin Allah madaukin sarki watan yana can ne ba ya kawo cewa abinda ake nufi dai watan ai ana nufin ilayhi sallallahu kalimu tayyib yace majazi ne ake nufi da shi kai ne wajen Allah madaukin sarki da anka fadi da kuma wajen watan su masu abun nan din su masu ita kalmomin da anka fada duk majazi ake nufi kamar yadda al-hafiz Abu Hayyan a cikin tafsirin da yake cewa a cikin tafsirin al-bahrul muhit ba yake cewa su'udul kalami ilayhi ta'ala majazun yace ai majazi yake nufi da wannan ne din fil fa'ili wa fil musamma da wanda anka ce din ya hau sama din da wanda ake nufin kamar an hau zuwa gare shi yace dukkan su gaba ɗaya majazi yake nufi saboda shi Allah madaukin sarki yace to laysa fi jihatin ba a cikin wata jiha yake ba wanda Allah da kalima domin su kuma kalmomi da anka ce ilayhi sallu kalima din nan yace to ai alfazun wadannan ai lafuzza ne la tusafu bi sa'ud ba asbata su da sun hau sama ai kowa taba ganin magana ce ta tashi ta hau sama ko ganin ta ba mutum ya taba yi balle sai dai ka ji ta ko kai da ajiye baka taba ganin ta ba sai dai ka ji to ya za a kuma ce magana ta tashi ta hau sama to shine yake cewa da kanga majazi ake nufi da shi din sannan kuma ita kuma hawa din nan ne yakunu min al-ajram yace daga jiki ne ai abin ka faruwa to su kuma kalmomi ba jiki bane wa inna ma zalika kinayatun an al-qabul wa ana nufin Allah ya karba ki nufi da haka ne wasbihi bil kamal kuma sifanta cewa da kamala ga ita wannan magana din sai ba da misali kamar yadda ake cewa warfa a sha'anuhu a sha'anin wani ya rafa daukaka misali kamar yadda na ba da misali azu din haka al-hafiz ibn hajar shi ma ya kawo watan shi kuma nan ne kaga nan shi abinda shi watan shi Abu Hayyan ya fassara kina a cikin al-bahrul muhit kina sannan al-hafiz ibn hajar shi ma yake cewa imam al-baihaqi ya ce su'udul kalami tayyib watan shi imam al-baihaqi shi yace hawan kalmomi da anka ce kyawawa dinnan ne wa sadaqatu da kuma sadaqa yace to a tayyiba ibaratun anil qabuli ana rufin wai Allah ya karba ki nufi din wa urujul mala'ikatu shi kuma hawan mala'iku yace huwa ila manazilihim fis samai wai ana nufin watan sun hawa ne zuwa sama ko ai mun karanta ko cewa ta'arujul mala'ikatu ruhu ilayhi ko to sai imam al-baihaqi yace abinda ake nufi da shiya wai ma'ana shine ila manazilihim ake nufi zuwa masaukan su ba zuwa ga Allah subhanahu wataala ba to wannan kenan sannan shi kuma masu jalali suka ce ai ila bahabada amrihi minas sama'i wai suna hawa ne zuwa ga watan a inda al'amuran na ubangiji ba dake suke sabuwa daga sama din to nan dai a take cika da waɗannan ayoyin dai ba su da wani ba suna nuna cewa ai Allah yana sama bane sannan har yanzu in muka duba za mu ga cewa watan za mu ga cewa har yanzu wannan cewa har yanzu daga cikin har yanzu ayoyin da suke wanda za su nuna mana cewa wannan magana da suke yi magana din ba haka take ba shine kamar yanda misali za ka ga cewa suna cewa ai wannan ayoyin da muka karanta yanzu din to in mun kafi wasu ayoyi su kuma tutaye na waɗannan ayoyin za su bayar da su kuma ma'ana kamar misali inda Allah mai sirri yake cewa ilai annabi Ibrahim yana cewa inni zahibun ila rabbi ni zan tafi zuwa ga ubangiji na to kuma nan kasa ne zai tafi zuwa kasar Sham to kenan ma'ana idan ka ce Allah sama yake kenan to yanzu nan da yace zai tafi zuwa ga ubangiji kuma kasar Syria to kenan sauko wani Allah ya kuku ya kina subhana kuma alqur'ani ne da kuma inda Allah ke shafafin ru'ilallahi ku gudu ku je zuwa ga Allah to ma'ana nan ne a ruga da gudu a sai bisa lashi kaga abin da ake nima ana wai ka je inda watan zaka mutun ya je wajen watan shine mutun ya je inda abin da ne ma'ana kai aiki na biyayya ga Allah madaukin sarki shine ma'ana din wanda zai kai ka zuwa kusa ga Allah ba ka ruga ka je zuwa lashi in ko zuwa lashi ne kaga da sai a ce to a samu tsani to mutum ya ne to kaga ba haka Allah yake nufi ba sannan da kuma irin inda Allah bin yake wanda muka kanta nan cewa summa qabalnahu ilayna qabdan yasira magana inwa din nan kaga ilayna ai ba zuwa ga Allah karfi ba ba ana nufin inwa tana cewa inda Allah bane subhanahu wataala sannan har yanzu sai kaga suna dauko duk aya duk wata aya wanda Allah ya yake magana anzala din nan kamar inda Allah yake cewa ya saukar da ruwa daga sama misali sai kaga suna cewa ai yago da Allah bisa yake inda ba sama yake ba za a yi to a saukar da ruwa daga sama misalin da nake yawan bayawa shine watan ya an kai ruwan nan daga sama in ka kula ai manoma su kuma gona suka tahiya in sun ka je gona din nan za su je ne sai su yi shuka a ciki in sun kai shuka kuma daga cikin kasa za ta hituwa to da can cikin kasa din waye kada ita wani Allah ne a cikin kasar koko dai na sama ne jido ne kada shuka din tunda waye saukar da ruwa daga sama ya nuna ai Allah bisa yake to shuka da sauran tsire-tsire suke hituwa daga cikin kasa su kuma kaga ba yana gode Allah bane in kuma kace haka na Allah gode yana gode Allah bisa yake don an yi ruwan sama to kenan Allah duniya kenan wani cikin kasa subhanallah kaga ba haka lamarin yake ba kuma sannan misali in aka ce haka nan kamar irin za wasu duk mahiyawanci duk wata ni'ima da Allah ya mana za ka ji shi ya saukar da ita ma daga sama wai saboda daukaka ko irin wa anzalnal hadida sai ka ji Allah ya ce mun saukar da karhi wata magana ana ruwan karhi balle kaga ba ta gani ba ko da irin wa anzalnakum minal an'ami samaniyata azwajin Allah ya ce ya saukar da dabbobi din na ni'ima guda takwas din nan shanu da raƙuma da tumaki da awaki wata magana ana ruwan su ma ka gani duk ba ana nufin misali wai ina to haka in Allah ya ce ya saukar din to ba ana ba wai ana nufin misali wani shikenan don an saukar da ruwa daga sama ko kuma to shikenan ai Allah ya zama sama yake ko alama sannan har yanzu watan zaka ji sai suna cewa kuma baka ganin ga yanan ko addu'a mutum zai ya daga hannu ne bisa inda ba Allah bisa yake ba kana daga hannunka zuwa bisa mai na wani addu'a to kaga misali in munka ce haka na ai sai mu ce in ka kula wanda zai yi kama da wannan ai kamar irin Ka'aba misali ko ga mai yin sallah ba can mutum yake fuskanta ba in zai sallah ba to can Allah ne yake kenan don yana can ne aka fuskanta can ko koko in yanzu misali don ka daga hannu zuwa sama kayi addu'a ya gode Allah bisa yake to da aka huskanta alƙibla wajen sallah ita kuma kenan ya gode Allah yana ta cikin Ka'aba kenan kaga ba haka lamar yake ba to saboda haka sannan har yanzu suna ƙara kawo irin kaman wa huwal qahiru fawqa ibadihi cewa ai Allah fawqa qahiru fawqa ibadihi shine marin jayi wai yana can bisa gaba yana wai can bisa to in an ka ce fawqiyya din na ai ba ta zarfiya ba ce wannan fawqiyya din fawqiyya ce ta watan daukaka shine fawqiyatu sultani sun ce wa qahirati daukaka ce da rinjaya domin in ka duba misali inda zaka ji watan wannan aya zaka ji Ibn Kathir yana cewa ma'anar shine huwal ladzi khada adzahu riqabu wa zallalahu aljababiratu wa anatlahu alwujuhu wa qahara kullu shay'in ai ma'ana shine ubangiji shine wanda dukkanin watan waya gaba ɗaya sun duka suna ƙasa ga Allah ma'ana ma'ana dole su duk karkashi suke ga Allah subhanahu wataala kuma dukkanin watan yarin jayi dukkan komai gaba ɗaya sannan misali irin su wayanna fa qahum qahirun inna nudda sauransu to in haka ne amsar da zaka kala ba alqur'ani din dai zaka ga alqur'ani inda Allah madauki sarki yake cewa misali wajen mutanen annabi inda Allah yake cewa wanda yake ga mutanen annabi Isa alaihi salam waja'ilul ladzina taba'uka fawqal ladzina kafaru ila yawmil qiyamati zan sanya wadanda suka bi ka saman wadanda suka kafe shi har zuwa tashar kiyama to yanzu ana nufin misali wanda suka imani da annabi Isa can bisa kanun wadancan wanda suka kafe shi a ganin su balle kaga ba shi yake nufi ma'ana kaga da irin wal ladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamati wanda sun kaji tsoron Allah suna saman kafirai ranar alqiyama to ma'ana nufin bisa gare su wai daraja ake nufi ma'ana ko to kaga to wannan shi ma malamai suke ce shi ake nufi da shi din don haka ga in yanzu misali dai duk zahirin wadanga ayoyin shi ake nufi to yanzu mutum zai fassara salamar irin wa huwa ma'akum ayna ma kuntum Allah ya ce ina tare da ku duk inda kuke to kuma ka ce a can bisa daya yake kuma ga manan kasa Allah ya ce amma yana tare da mu duk inda muke sannan innani ma'akum ma asma'u wa ara yake ga masu annabi Musa ko sannan wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsiruna yake cewa mana Allah ya ku masu jinya ta yace Allah ya ce to ni na mahiku kusa gare shi kuma nan kasa ne yake da irin wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil waridi da irin wai zan sa alaka ibadi anni fa inni qaribun in bayinka in bayina tambaye ka ina nake ka ga musu ina kusa gare su ko da irin alamtar anna allaha ya'lam ma fi samawati ma fi sama'i wa ma fi al-ardi ma yakunu min jawa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthar illa huwa ma'ahum ayna ma kanu dinnan to shi ma duk ya kenan duk Allah ya ce illa huwa ma'ahum duk inda mutum biyu suke sai Allah ya ce shi annabawan kudin su duk inda mutum uku suke sai Allah ya ce shi ne na kudin su duk inda mutum biyu suke kaga Allah ya ce shi ne na shida din su yace wala adna min zalika wala akthar illa huwa ma'ahum kai ko kasa ga haka ne ko hira haka ne Allah ya ce yana tare da su wadin ayna ma kanu kuma duk inda suke da haka ba su suna bisa da shi ba ko da nan kasa ne suke subhanahu wa ta'ala sannan kaga in aka kula waɗannan zamiran da anka karanto cewa cewa misali alamtar annallaha kaga illa huwa rabi'uhum illa huwa sadisuhum ko illa huwa ma'ahum duk yana koma ne zuwa ga ismu zati na Allah din nan ne ba cewa alamtar annallaha ka gani to wannan ne duk shine da irin inda Allah ya shafa yana ma tuwallu fasamma wajhullahi duk inda kun ka fuskanta wata a can zatin Allah yake to sai mu dauke fasara su masu shaba a tawili to sai a cikin huskar Allah yake kuma Allah ce duk inda kun ka fuskanta ko gabas ko yamma ko kudu ko arewa to ka kenan kasa yake kinan ku to saboda haka yana magana yana bisa kenan tunda ya ce duk inda kun ka fuskanta ubangiji tabaraka wa ta'ala yana nan to saboda haka dai zaka yi amma in aka kanto irin gangawe abin da suke cewa sai ka sun ce a a ai abin da ake nufi din nan ne da wa huwa ma'akum din nan ne ai ma'ana abin da ake nufi shine wai ai bi ilmihi aka nufi da sani ne shi aka nufi to shi dai wannan din kace da sani ne to tawili kai don ba annabi ya faɗa haka nan ba ba kuma Qur'ani ne ya faɗa haka nan din ba sannan kuma da kuma inda zaka ji suna kawo cewa ai watan da ake cewa watan shi wannan din na da aka suke kawo cewa ai can ar-rahmanu al-islam shi ma sai suna cewa bi zatihi shi kuma to wannan shi ma bi zatihi din shi ma dai ba magana cewa take tabbatata ba don bata inganta ba babu hadisin da yazo ya nuna cewa ar-rahmanu al-islam amma bi zatihi babu ayat kuma babu hadisi wanda ya tabbata da haka nan saboda haka wannan ne kalmar sai ta bid'a bata sai suna cewa ai ba gashi nan ko cikin risala ba yana cewa wa annahu fawqa arshil majid bi zatihi to malamai suka ce wannan magana bi zatihi ta malamai risala wannan malamai risala lai mutumin kirki ne kwarai da gaske kuma mai tauhidi ne kwarai da gaske don haka amma kuskure ne nan ya malamai suka ce da kuskure ne kuma su sun kai kowa cewa duk wanda ya kawo magana ko wanda ne in bai samu goyon bayan hadisi ba ai dade ta ko to kuma magana bata samu goyon bayan hadisi ko daya ba to ina magana kuma su rike ta ita rigima su samu mata gurbi hadisi muna waje ai haka ne ba ta hadisi din saboda haka wasu malamai kuma sun ka ce madassi ne an kama shi don haka kara mai ita an kai ne ba ba shi ya faɗi ta ba sannan har yanzu don haka shi ya dalilin kaga watan suna ta kawo hujjoji da ita din sannan an ruwaito inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma antal awwalu falaysa qablaka shay'un wa antal akhiru falaysa ba'daka shay'un wa antaz zahiru falaysa fawqaka shay'un ko inda Allah manzo Allah yake faɗi wannan ne to shi ne sai al-hafiz Imam al-Baihaqi a cikin al-asma' wa sifat hayyin shi ma dai sai ya ce istadalla ba'du ashabina bi hadha al-hadisi annafi al-makani an Allah ta'ala to yace sashin watan sahabban mu sun kafa hujja da wannan hadisin da cewa Allah ba a kibance shi da wuri fa idza lam yakun fawqahu shay'un da haka in ya zama saman shi babu wani abu wala dunahu kuma karkashin Allah ba wani abu to lam yakun fi makanin to kenan ba wani wuri yake ba kenan saboda haka ba a sifance shi da wani wuri daban sannan har yanzu a wani hadisin da aka rawaita daga Rasulullahi Malikin radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yuraji rabbahu wa inna rabbahu bainahu wa bainal qibla fala yuzqanna ahadukum qibla qiblatihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake wajen sallah to kai yayi tohi a gaban shi domin Allah yana nan gaban tsakanin da alqibla Allah yana inda yake kuma gashi nan kasani ba bisa alishi ba sai al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani sai ya ce to wanga hadisi wa fihi ar-radd ala man za'ama annahu ala al-ashi bi zatihi wanga hadisi yana yin raddi bisa ga wanda yace Allah yana bisa ga al-ashi bi zatihi sai to wannan hadisi ya raddi akan shi ba gaskiya bane inji al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani a takaice dai saboda lokaci yayi sai dai mu yi hakuri da abubuwan da suka shiga karatun yana da ya oba da yawa sosai amma dai a takaice dai in muka lura shine zamu tabbatar da cewa wannan ne dai dukkan su gaba daya ma asali wannan magana a ce Allah bisa yake aido daga Fir'auna ya taso don shi yake ce mahama ne gina mai gini ka san cewa suka ai ko Fir'auna ya yan bid'a don ko Fir'auna ya ce Allah bisa yake kuma kai kana da awakai kai da tauhidi na kwarai kai kai tauhidi amma kuma ka zo hujja ka kuma tauhidi na kai magana Fir'auna ai an hwada kasar wasu koko to Fir'aun da abban kafiri amma shi hujja ka tunda Allah ya ce Allah bisa yake kai ma ka ce Allah bisa yake din kada mai ba to shikenan ka gani to wannan haka yake tun kuma in kun ka duba za ku ga annabi Musa alaihi salamu Allah duk ya ga mana labarin shi amma duk tambayar da shi Fir'auna yake ma annabi Musa wa ma rabbul alamin mi aka za mi aka za amma ba inda ya ce mashi Allah yana bisa annabi Musa bai ga ba annabi Fir'auna cewa yana bisa ba sai tun kai ne ya ce Allah bisa yake din shi Fir'auna din to duka dai misali dai a wannan ne dai haka dai abuwa suke haka wannan kalmomi duka suka zo dai ko a zahabi shi ma shamsu jini zahabi shi ma ya kawo a cikin wannan magana din wanda yake cewa watan ya ambaci watan wata magana ta Ibn Ammar yake cewa to naqulu huwa bi zatihi ala al-ashi wa ilmuhu muhitun bi kulli shay'in wai shi Ibn Ammar sai ya ce to mu kan muna cewa Allah yana bisa ga al-ashi da zati ne sani ne kuma yake waye ga dukkan komi to sai shi shamsu jini zahabi a cikin kitabul ulumi nashi sai ya ce to qauluka bi zatihi min kisika ya ce kai waga magana da kace bi zatihi din nan ne kai daga cikin jikaka ne ka dauko to don haka ga ba ta cikin sunna don haka ba ta da goyon bayan wani hadisi ko kadan daga cikin almajiran ibn taymiya shi shamsu dinin zahabi din fa ko a ce aboki ibn taymiya shi ne yake fadin wannan din to da yake dai lokaci yayi karatun yana da yawa sosai da gaskiya amma dai gargado dai an daji bakin dan haske kawar da an kai bayanan musu karibi amma dai sai dai mutaka ta anan ta da fata ina baka dai da Allah karba muna kula mu kuma Allah ya fi muna Allah kunje da mai da mai kun gyarawa albarkacin manzo sallallahu alaihi wasallam kuma muna sanar da jama'a insha Allah a ranan alhamis in Allah ya kai mana rayuwa ta 27 ga wannan wata din na ramadana din wanda zai daidai ga da 22 ga wata na watan turawa wata nawa ne watan shida 22 ga watan shida na turawa kenan watan 2007 kenan sannan kuma 27 alhamis 27 kenan shi kuma ya kama ga wannan wata din na ramadana insha Allah wannan ne zamu yi addu'a nan shi wannan karatu din insha Allah Allah ya yarda da fata Allah ya kai mu lokaci lafiya kuma Allah ya baba iko halarta baka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya mu dukkan bukatun mu alkhairi baki daya dukkanin ibadun da muke gabatarwa a cikin wannan wata muna roƙo Allah ya karba mana Allah ya ba mu duk alkhairin da a cikin wannan wata albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran dukkanin jama'a da suka zo a wannan guri Allah ya san bukatun kowa Allah ya biya mu da kowa bar san alkhairi baki daya
amin
da sauran masu neman addu'o'i akan bukatunsu daban-daban duka Allah ya sani Allah ya biya mu da kowa bar san alkhairi baki daya masu neman addu'a kan marasa lafiya na gida da asibiti Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ya kala mana lafiya kuma Allah ya kala mana himma mai aiki lafiya inda ya dace mai aiki da ita masu neman addu'a kan kasuwancin su da manomanmu da masana'i na hannu da ma'aikatan mu na gwamnati gaba ɗayan su Allah ya makowa jagoranci a cikin abin da yake yi kuma Allah sun ya makowa albarka cikin abin da ya mallaka da sauran mata masu cikan na a cikin gida su ga muna masu addu'a Allah ya saukar da su lafiya a cikin sauki alfaran ma'aikin Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وانصرنا على من عادانا واجعلهم هباء منثورا اللهم اجعلنا في تيسير كل اسير فان تيسير كل اسير عليك يسير ونسالك اليسر والمعافاه في الدنيا والاخره اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.